Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation.
Shugaban kasar Niger ya ce gwamnati ta yi nasarar murƙushe wani yunkurin juyin mulki waɗanda suka kitsa wannan ɗanyen aiki sun so su mai da hannun agogo baya a game da mulkin demokuraɗiyyar da 'yan Niger suka zaɓar wa kansu ta hanyar amfani da makaman da al'umma ta ba su amana domin aikin tsaro. Masu hannu a wannan yunkuri sun tsara yi wa fadar shugaban kasa ɓarin wuta da jiragen sama da suka jibge a tsawon makonni da dama domin biyan buƙatar da suka sa gaba. Alhali shugaban ya ce ya buƙace su tun daɗewa su hanzarta aika waɗannan jirage zuwa yankin Difa domin ƙarfafa matakan tsaro inda abokansu 'yan uwansu sojoji suke matuƙar buƙatar kayan aiki domin fatattakar Boko Haram. Sun manta cewa abokan aikinsu suka cutawa inji Isu Muhammadu. Shugaban ƙasa ya ce Allah ya toni asirin waɗanda suka shirya wannan ta'asa saboda haka suka kasa yin nasara. An gano su kaf sannan sun shiga hannu. In banda ɗaya tak da ya arce inji Isu Muhammadu wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a.
L'enquête en cours permettra d'identifier les autres acteurs et complices éventuels.
Wannan yunkurin juyin mulki da hukumomin Nijar suka ce sun murƙushe shine labarin da ya fi ɗaukar hankalin jama'ar ƙasar daga ranar Laraba kawo yau. Kamar yadda su ma jaridu masu zaman kansu suka dukufa da bincike domin tantance zahirin abin da ya wakana. Editan jaridar Levenaman Musa Aksar ya zo da ƙarin haske a kai.
A labarin da muka samu kuma muka yi bincike juyin mulkin an so a yi shi a rana ta sallah 18 ga watan gada muke ciki Disamba. To sai aka maido shi kuma a rana Alhamis. Mutanen da suka so su yi shi akwai General Salu Suleiman, akwai kuma Lieutenant Colonel Idi Nawa, commander ne na hilin jirgi na soji, akwai kuma shi ma Lieutenant Colonel Nare Maidoka, shi yana rike da bataliya ta Tilaberi, akwai wani commander Ahmadu, akwai Captain Isif, kuma cikinsu akwai Lieutenant Hambali.
Abin tuni a shekarar 2012 ma shugaba Isu Muhammadu a yayin wani jawabin barka da sallah ya bada sanarwar murƙushe wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Sai dai watanni kalilan bayan haka aka sallami sojojin da aka zarga da yunkurin hamɓarar da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.